Hassan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai a yankin Zirin Gaza a ranar Asabar sun halaka mutane da dama. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa a Jordan, inda ake neman maslaha kan rikicin da ya dabaibaye yankin su. Hare-haren sama na Isra'ila sun yi daidai da wasu yankuna ne da aka ba al'ummar Gaza umarnin su nemi mafaka a cewa Falastinawa. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa wa kamfanin dillacin labarai na Reuters cewa harin da aka kai kan wata makaranta ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kula da ita a arewacin Gaza ya kuma halaka akalla mutum 15 tare da jikkata wasu da dama. Makarantar wacce ake kira Al-Fakhur da ke gundumar Jabaliya na ɗauke ne da dubban mutane a lokacin da aka kai harin, kamar yadda Juliet Tuma, darakta a hukumar 'yan gudun hijirar, ta faɗa wa Reuters. A cewar Tuma, daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su akwai yara ƙanana, amma hukumar ba ta kai ga tantance iya adadin waɗanda suka mutu ba. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ci gaba da kai hare-haren, kuma ba za ta amince da wata matsayin dakatar da buɗe wuta ba idan babu batun sako Isra'ila wanda aka kama a cikinta. Ƙungiyar Hamas, wacce Amurka ta ayyana a matsayin ta yin ta'adda, ta kama Yahuda 230, sannan ta kashe mutum 1,400 a harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A gefe guda kuma, magoya bayan Falastina sun gudanar da zanga-zanga a biranen London, Berlin, Paris, Ankara, Istanbul da kuma nan birnin Washington DC, inda suka yi ta kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza, tare da ɗora laifin haka a kan Isra'ila bayan da dakarunta suka zafafa kai hare-hare a kan Hamas. A London, hotunan talabijin sun nuna dandazon mutane da suka yi bore na zaman dirshan, inda suka toshe wasu yankunan tsakiyar birnin kafin daga bisani su nausa zuwa wasu yankunan. Dubban mutane ne kuma suka yi tattaki a birnin Washington DC dauke da tutocin Falastinu, suna rera waƙoƙin ɗora laifin hakan akan Biden a kusa da ginin Freedom Plaza da bashi da nisa da fadar White House. A tsakiyar birnin Paris na ƙasar Faransa kuwa, dubban mutane ne suka yi ta tattaki suna kira da a cimma matsayin dakatar da wuta, dauke da kwalaye masu sakonnin neman kawo ƙarshen rikicin. A birnin Berlin na ƙasar Jamus, masu zanga-zangar sun kasance dauke da tutocin Falastinu, inda su ma suka yi ta kira da dakatar da buɗe wuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake tsare tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar Gini, Musa Dadis Kamara, a gidan yari, bayan da aka zarge shi da yunkurin tserewa a ranar Asabar, yayin da lauyansa ke cewa Kamara ba shi da hannu a fasa gidan yarin, yana mai cewa kokari aka yi a yi garkuwa da shi. Jama'ar Konakiri, babban birnin Gini, sun waye garin Asabar da ƙarar harbe-harben bindiga, inda wasu mutane ɗauke da manyan makamai suka ɗauke Kamara da wasu jami'ai daga babban gidan yarin ƙasar, lamarin da ya sa jami'an tsaro suka ƙaddamar da neman su ruwa a jallo. A wani saƙo da ya wallafa a shafin sada zumunta a ranar Asabar, lauyan Kamara Pepe Antoine Lama ya tabbatar da cewa tsohon shugaban ƙasar ya koma gidan yarin, sai dai bai faɗaɗa bayanansa kan yadda Kamara ya koma gidan ƙasan ba, amma ya zargi gwamnati da nuna gazawa wajen kare mazauna gidan yarin. Waɗanda suka tsira daga wata girgizar ƙasa da ta auku a arewa maso yammacin Nepal sun kwatanta yadda al'amarin ya faru, suna masu cewa sun ji girgizar ƙasar ce kwatsam cikin tsakiyar dare. Daga baya kuma gidaje suka fara rugujewa suna rubtawa akan iyalai. Zuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai 157. Bayanai sun yi nuni da cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu ɓaraƙuzan gidaje ne suka rufe su, waɗanda aka gina da duwatsu da katakwaye masu nauyi, yayin da ake ta ƙoƙarin ceto waɗanda girgizar ƙasar ta ranar Juma'a ta ritsa da su. Ayyukan ceto na fuskantar ƙalubale saboda ƙauyukan da al'amarin ya faru a tsaunuka suke, kuma sai da kafa ake iya zuwa yankin saboda zaizayar ƙasa da ta rufe mafi akasarin hanyoyin. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kasuwa kai miki dole yanzu haka da ina tsakiyar babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo inda na fara ganin masu saya da sayarwa a bangaren hatsi duba da cewa yanzu a wannan lokaci da ake a nan kasar Najeriya ana kokarin girbi ne na kayan abinci musamman abin da yake banci a shinkafa masara da kuma dawa da ma dai sauransu yanzu haka muna tare da wani ba Allah wanda yake sana'ar saida hatsi assalamu alaikum
wa alaikum salam malam nawa yanzu kake sayar da shinkafa nan
shinkafa ne wannan da 2200 wannan 1250 wannan 1300
na'am kamar yanzu wannan farar kamar ita nawa take
wannan 1400
ake sayar da
kowane mudu ba
to ya wannan gashi naga duka goman mace kuma naga ka bambance kudin ya lamarin yake
yanayin yadda aka saya ne wannan na sayar da 1150 ina sayarwa da 200 wannan ina sayar da 1200 ina sayarwa da 250
yanzu kamar wannan da yake nan kusa da ni haka yanzu mudu kake auna ko dai kai kake sayan danye ka guma
mudu nake saya in cika mudu 50 ne shine buhu kenan
na'am to yanzu misali yaya kake ganin kasuwancin yanzu a didon lokaci duba da cewa ana kokarin girbi anan akwai sabuwar shinkafa da tsohuwa ko dai duka tsohuwa ne
a wannan duka sabuwar shinkafa ne ba gaban shinkafa yanzu
na'am
gaskiya
to yaya masu saya kuma suna zuwa nan kasuwan zo su saya kuma baka samu wani korafi haka
eh alhamdulillah korafi kai akwai tunda yanayin abu ya riga ya canja yanzu ko ba gaskiya ba to kaga tsadar rayuwa yadda ya kasance to amma duk da 1200 ma da sauki kan to amma ana yawan kokawa gaskiya saboda babu kuɗi
to yanzu a wuni misali kana sai da kaman mudu nawa
to gaskiya dai anan dai in akwai shi ne ina sai da kaman buhu 5-6 haka 7 ma
a wuni guda
eh a wuni ba
Allah sarki to menene sunan malamin
Malam Umar mai shinkafa cikin kasuwar Jalingo
kuma da la Malam Umar
muna da Allah nagode sosai Allah ya saka da
kuma da la a waje daya kuwa baya ga mai sayarwar akwai kuma mai saya wanda shi ma ya zo sayar shinkafan domin ya kai gida dan sarrafa malam barkar har haka
barka da na wuni
a to malam ko menene sunanka
sunana Abubakar Ahmed
to malam Abubakar me ka zo saya nan haka
na zo dan duba shinkafa ne dai
na'am kai ba ka zo saya shinkafa
ne insha Allah
to guman ma ko danya
eh guman ma insha Allah
na'am to kamar mudu ne kake bukatar saya haka
ai wani lokacin ma rabi ne zan saya
a malam rabi ake dan saya haka dai a dan lallaba dai
insha Allah
to ga wake kuma shi ma wajen kana saya
wani waken dai nakan aune gongomi uku haka hada da shi
na'am ai ka dan lallaba shi haka shi ma dan tafi da shi
saboda yanayin lokaci
na'am to malam baka cika sayar danya ba kenan kai
eh to a sai dai in duba ko garin masara dai a maimakon sa
na'am to me yasa malam
eh to ai yanayin lokacin ne ai
eh
insha Allah
to malam akwai iyali kuma misali kamar
akwai iyalai guda 10 haka yara 8 da mata guda 5
haka dai kuma dai ake ta gugutawa dai
insha Allah Allah dai yana rufa asiri sallafa
to yanzu dan rabin mudu haka da kace kai sai yana wadatarwa kuma a gida
eh to ai yanzu ba wai he an ci an koshi ba in dai aka samu aka ci din to insha Allah sai a gode wa Allah kuma domin wani ma bai samu hakan ba
haka to Allah ka mana yadda za a yi
amin nagode
yau ma
Allah saka nan
yau kin goji a to ai ba wai maganar koshi ake ba eh ba za ki magana ba eh yau wato jama'a masu sauraron mu baya da muka kammala daga layin nan na masu saida shinkafa inda ake ta hadatar saya da kuma sayarwa mun nan yi gaba kaɗan a wannan babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba mun shigo layin masu saida tattasai da attarugu da tumatur da kuma albasa amma dai abin da ido nake gane min a wannan layi kashi 70 cikin 100 naga tattasai ne da attarugu da albasa babu ainihin wato tumatur bari mu tattauna da wani ba Allah wanda shi ke wannan sana'ar sayar da kuma saidawan ya mana garin haske malam barkar haka
yawa barka da gajiya
a to malam ko me sauraro zai zanna muke magana
eh mai magana dai Ahmad Shehu ne mai saida tattasai
na'am daga ina
daga babbar kasuwar Jalingo da ke Taraba state
to malam Ahmad gashi naga kana saida tattasai da attarugu da albasa amma ban ga tumatur ba na san waɗannan makwabtan juna ne tare suke tafiya yanzu wani fara da tatase kamar nawa ke sayan buhun tatase misali
eh to buhun tatase dai ba yadda ba yi gaskiya shi bai da wani proper price a yau zaka iya sayan sa da dan sauki gobe kuma ka siya ya sauki sosai za kuma ka iya sayan sa da tsada sosai yau gobe kuma ka samu sauki sosai akan sa misali yanzu kamar shekaran jiya an sai da buhun tatase 27,000 amma a yau an sai da tattasai 25,000 daga baya har 23,000 to ba kuma musan me gobe za ta ba
to yanzu mu je ga batun tarugu kuma
yawa to a tarugu gaskiya yi kuma yafi komai sani ma saboda yanzu haka zaka zo ka sai a tarugu 20,000 a yanzu hakan nan to in ka koma gobe shi yafi komai sauki ka sai shi 35,000
to me yasa
kawai yanayin sa haka yake shi kawai daren da ya zama ya dan yi scars to yana dubulin kudin shi ne ba wai ya kara kadan ma ya bari ba shi ninka yake karin sa kawai zaka ji irin 5,000-10,000 kawai yawa to shi haka ne
Mala Ahmad tattasan nan naga kwaya biyu naga ga wata kibabba ga kuma wata gajera mai tsayi a cikin wane ne ayin tattasai ne ko dai duka ne
na shi wannan tattasai ne
wannan kibabbar mai dan jikin kenan
shi wannan shine suke ce masa pepe wannan shi kuma a turanci suna ce masa chili pepe shine dogana mara kenan shambo wasu gurare zaka ji suna shambo wani guri kuma zaka ji ana dogana mara
na'am
yawa amma bai sanan dai dominant ake cewa dogana mara aka fi ga masa
to ga kuma tarugu
yawa ga tarugu shi ma kuma yana nan difference da shi yanzu wannan tarugun gwamba ne yanzu abin da yafi komai
sai gwamba ga gawa nan taraba
yawa dan gwamba ne yanzu gobe kuma zaka yi zuwa kaga dan bali ne anan wani local gamma a cikin taraba ne
to yanzu mu tsallaka mu dawo kan albasa
na'am
ita kuma albasa ya tsarin ta yake ne ita ma abu take zuwa in kuwa kwando
na'am rajin ita kuma albasa fa ita ne yanzu ake nema a fuskanci kalubale akan ta
me yasa
babu wance lokaci dan gaskiya mafi yawanci duk shekara idan ya zo karshe albasa yana tsada sosai duk da cewa yanzu gashi nan sabon albasa ne amma kuma baya hana shi tsada duk da cewa sabo ne yake fita yanzu to amma normally ya kai shekara biyar haka in dai October ya yi ko in dai August ya kama to abin da ya kai har karshen December ana fama da tsadar albasa wanda irin jiya ma albasa ko ɗaya ba a kawo jalingo ba amma yau akwai wadda take hanya amma karin kuɗi kam
yanzu kamar ita albasa nawa ake samun buhun ta misali
eh to buhun ba yadda ba yi akwai buhun Kano wanda ake ce masa wuyan ganduje shi babban buhu ne sosai akwai kuma normal buhu wanda kowa yake wanda ya sani misali jumbo kenan za a raba shi gida biyu sai a dora masa a sama shi kuma wannan to wanda kuma a yanzu a wancan gurin din ma ya haura gaskiya
ya a can inda ake kawo ma ya haura
ake kawo ba don mafi yawanci ma yanzu a gwamba ake samu don na Kano gaskiya yayi karfi da yawa
amma mallam na ga dukkan yawancin layin naku ban ga tumatir ba kuma na san makwabtan juna ne me ya faru ne
gaskiya tumatir shi kan yafi zama wani a yanzu haka sannan kuma amma dai gaskiya yana tsada sosai a yanzu haka
amma dai yanzu yadda ake haka ana samu dai ba dai laifi
ana samu amma gaskiya bai da dadin harka a yanzu saboda gaskiya yayi tsada
to Allah ya sauka
amin ya Allah
to mallam masu sauraro yanzu dai muna wannan layi na masu sai da kayan miya irin su attarugu da sai da albasa bayan mun tattauna da mallam Ahmad a rumfin mallam Ahmad din kuma muka samu wani ba Allah wanda ya zo Stefan ne shi ma zai sai albasa din ko attarugu kuma tattasai ko abin da ya sauka bari mu ji shi kuma menene zai ce mallam barka da haka
nagode barka da haka
kuma menene sunan malami
sunana Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi
to Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi a cikin ababen nan guda hudu da ake sayarwa nan gurin me kake bukata ne
ina zo ina son tattasai ina son tarugu da albasa
kamar nan aka zo saya
ina zo na sai na 200
na 200
na'am
to kuma zai ishe ka
zan yi manage saboda kwanaki na sai na naira 100 ma yana isa na amma yanzu na 200 baya isa sai dai manage
na 200 ma
kwarai ma kuwa
to me yasa
gaskiya saboda hawan kayayyaki to ya kamata gwamnati gaskiya ta sa mana hannu mu talakawa ta anda ya dace hanyoyi kamar na noma na taimakawa talaka anda zai samu wani abu ko kuma hanyoyi na kasuwanci da muke yi da hadda ke dauko kayayyakin gamba anan bane mostly yake samun kayayyakin ana kawo su daga wasu jihohi ne zuwa wasu local gamman saboda haka muna so gwamnati zai ta taimaka ta duba mana ta sa mana hannu kan harkokin mu na yau da kullum.
Bayan yanzu muna wannan layi na masu sai da kamiya inda wata burin Allah ma tace tana da sha'awar ta tsoma albarkacin bakin ta dangane da wannan al'amari. Malama Sanugo?
Allo, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ko menene sunanki?
Zuwairai Ibrahim.
To malama Zuwairai, ke ma ce fa ne kika fito yi hala?
Wallahi sai fa ne wannan fito yi gaskiya al'amuran sai a hankali. Dan dangane da abun kayan miya gaskiya abubuwan yayi tsada ba yanda zamu ce sai dai mu ce alhamdulillahi. Amma muna mika kukan mu gwamnati ta taimaka ta agaza. Dubi wannan lamarin da ake ciki.
Yanzu kuma nan nawa kika zo saya?
Na Allah sai na naira 100 yana isa na amma yanzu sai na 200 ma sai dai ai manage.
To malama masu sauraron mu iya abin da ya sauka kenan a wannan sati. Makon gobe me duka ya kai mu kwajin mu dauke da wani sabon shirin a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole daga Jalingo Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka a Najeriya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Ayuba Sale na Iglesia Britani a nan da magar daka zamu yi nasiha akan zaman makwabtaka. To bisa ga koyarwar maganar Allah littafi mai sarki ya koya mana yadda zamu zama tare da makwabtanmu, musamman muka diba aya ta ce ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka da dukkan ranka da dukkan karfinka sannan da dukkan azancinka, kuma ka kaunaci makwabcinka kuma kamar ranka. Dan ka kaunaci makwabcinka kamar ranka kenan duk abin da kake so ranka shine kuma zaka so da makwabcinka. Abinda kuma baka so ga ranka ko ya same ka kuma haka shi ma zaka yi ka kiyaye domin kada ya wani abu ya samu makwabcinka. Shi yasa maganar Allah ta nuna mana cewa Allah kauna ne, kuma ya kauna ya nuna mana cewa dole ne mu yi zaman kauna tare da junanmu. Kowane dan adam da ya zo cikin wannan duniya Allah ne ya halicce shi, babu wanda ya zo duniya dan kangan kanshi, amma Allah shi ya halicce mu kowane irin mutum. Muka zo ta haihuwa wurin cikin wannan duniya, kuma ta wurin mutuwa za mu koma a wurin shi. Shi yasa maganar Allah take nuna mana cewa har ma in mutum ma makinka ne, Yesu Almasihu cikin Luka sura 6 aya 35 yace kai ku yi kamnar magabtanku. Aka ce gama shi Allah mai alheri ne zuwa ga miyago da kuma dukan mutane. To shi yasa maganar Allah take kira gare mu makwabtaka, hakkin makwabtaka a matsayin mu na Krista abu ne wanda yake da nauyi sosai a cikin addini na Krista. Shi yasa yake da kyau mu kula da makwabtanmu, shi yasa yake da kyau mu nuna kauna ga makwabtanmu. Duk rayuwar da zamu yi cikin wannan duniya muka diba za mu gani cewa ta dan lokaci ce. Kenan idan muka ce muna kaunar Allah to dole ne sai mun nuna ta zuwa ga makwabtanmu. Shi yasa ma Ubangiji Allah a cikin littafin Lanjila cikin hayata farin sura 4 aya 7 yace ku yi kaunar juna gama Allah kauna ne, wanda yake nuna kauna kuma aka ce ya san Allah. Kenan in baka nuna kauna ba baka san Ubangiji Allah ba. Kuma kauna tana nan, wato ba ta da wata mugunta, ba ta da wani keta, ba ta da wani bakin ciki, amma tana nan kowane lokaci, tana da hakuri cikin kowane abu, tana jibrewa da kowane irin abu. Shi yasa Allah yake kira garawa gare mu domin mu kaunaci junanmu kuma mu kaunaci makwabtanmu. Inda kauna take na akwai zaman lafiya, na akwai kwanciyar hankali, na akwai salama. To takaice ga abubuwan da nake so in fadi, bari Ubangiji Allah ya albarkace mu. Amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan kurajen fuska wato pimples, inda yayi bayani kan abubuwan da suke kawo shi da ma bambancin kurajen pimples da sauran nau'ikan kuraje, sai kuma lokacin da aka diba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon kamar yadda muka yi alƙawari likita zai cika da bayani ne akan yadda ake alakanta kurajen pimples da balaga. Likita Gareka.
So sai ma ko haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12 13 14 sai kuma ya cigaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara 15 ki cawon yarinya budurwa tazo ta fara creating wannan a shekara 15 16 17 wannan har kai mun shekara 24 da 5 da 6 so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescence shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands in hormones in for the abaya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in ce karfin su ya fi yawa a wannan age din to the fact that karfin su ya fi yawa a wannan age din na to age in girma kenan kamar da na faɗa yin yanda ake al'ada muryar namiji kasancewa budu ko agagashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai oke baka baga ga danka ko gogge anki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowani namiji bane ko wata mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kama kon bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sashi ya yawa irin shi wato propionic bacterium acne din kenan
to likita akan ce yawancin abu mai mai ko maiko da ƙara ta'azzara kurajen pimples shin da gaske ne ko kuma yaya abin yake a likitance
eh tabbas ga waɗansu yana ƙara iya ta'azzara shi sai kasance ya zo ya ƙarin yawa amma kuma ba wai harshen ba akwai wanda zai zauna ya ce maka maiko ya ce duk abin da yake so wanda akwai a lot of maiko irin su butter irin su wato ainihin cheese a cikin irin wanda shi natural maiko haka da ake sawa abinci amma kuma haka zai tashi ko ya tashi ko ta tashi pest ba dole sai presenting for one acne vulgaris ko kuma pimples din ba akwai wanda su kuma ba sa ci fata wata amma kuma still za su presenting with it sai dai amma shawaran da akan bayar ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples din yana da kyau ta rage ko kuma su rage yawan amfani da maiko amma kuma ga wanda yake tunanin cewa bayi da wato ainihin wannan pimples din nan ya sa maiko gaba ya ci dukkan da yake so ai maiko kar a manta ba wai salla a fiska bane yake illa a'a yakan illa wa zuciya yakan illa wa duk fasa sana jiki musamman jijiya ya kosa wani abu shi atherosclerosis wanda yakan zo ya yi muni ya kosa hyperlipidemia hypercholesterolemia ya gwanda suke da hawan jini ma ya daɗa muzan tashi ya ƙara yin sa shi ya muni ba zo muna ta ba da magani mu ci a ta yin to ainihin exercise ɗin mutum yana yawan yin zufa don wannan maiko yana fita so ba wai abin kyau bane a sa maiko a gaba ana ci ko kuma at the center ba abu muni bane nan mutum ya ci maiko sai dai yakan yi playing important role kan sosai ga wanda ya suke da wannan acne vulgaris din amma kuma zan faɗa na mimita is a natural process so bana natural oil ma muke kiran shi medically shi wannan sebum na faɗa a can farko-farkon bayanin nawa wanda kuma mutum ne sai zai ce to ga abin da zai eliminate din shi ba
to likita sautari zaka ga wasu sukan fasa ko matse kurajen pimples shin hakan daidai ne
eh tabbas babu bambanci sun yi haka amma kuma dan sun fasa ko sun matsa shi ba shi yake nufin ba zai sake fitowa ba saboda wannan comedons din nan ai kamar da na faɗa muna da whitehead muna da kuma blackhead and at the same time muna da a lot of process issue ko kuma stages issue san ka fasa wannan ya fito to amma wani bane sake fitowa so amma da na ce za a yi fashe-fashe na fitowan wannan so akwai shawarin da ake bayarwa wanda su ne kamar haka na farko dai ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples yana da kyau ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu sosai sai samu asalin standard medicated soap din da ya san cewa zai masa aiki mutum yakan wanke fiskan shi wata na har ka dan sa soso mai tsafta a jikin da ba wai kana wanka da wannan soson ba soso daban na shi sai kai kasance ka wanke fiska ka dan dirje shi ka dan kowanne bayan awa 6 yana taimakawa kana gamawa ko kina gamawa sai ka wanke ruwan da normal sai ka wanke fiskan ka da normal ruwa ba tare da an goge wannan fiskan ba a bar shi zalla ya dan bushe da kanshi daga nan sai ya amfani da mai da ake amfani da shi na shafawa so kuma kafin mu je da shi kan shi wannan acne vulgaris din ya da hawa-hawa mana da mild moderate tare da kuma severe one mild moderate ne wanda bai muni sosai ba tare da yawan wanke fuskar da sabulun kamar yadda na faɗa ko kuma other forms of sablaya wanda suna suna nan bai jik haka kasuwa wanda suna da kyau yana taimakawa akalla sau uku zuwa sau hudu a rana sai na biyu kuma in ya kasance still it continues ya ci gaba to dole amfani da na shafa wato tropical ointment kenan wanda sun haɗa da mostly salicylic acid a cikin su tare da benzoyl peroxide peroxide. Wannan basal peroxide din nan ba zallin shi ba, akwai su sulfur erythromycin in combination kenan da shi salicylic acid din, wato ana in immune har isotretinoin akan bayar form of vitamin A acid haka, as vitamin A acid retinoin haka akan yi mixin din shi sai a zo a bayar mutum yana sa a fuskan shi so in wani masu biyu a rana. So in continuously kuma still ana yin haka ba wai ragwa yake ba, akan ba da hard medications wanda in mutum ya haɗe na dan wata biyu uku ya kanta mukanin shi minocyclins ne suka fi yin wannan aiki din. In some situations kuma har da macrolide, amma ba zan iya faɗin sunan medication din ba saboda ba wai zallan acne vulgaris bane kar mutane su je su yi abuse din shi, saboda ana treating a lot of other serious, more serious medical conditions with them. So when sun despite sun wake fiskan nasu da medicated soap sun zo sun shafa mai din saga still ya ci gaba da fitowa. So yana da kyau ga musamman mata irin kayan cosmetics din da suke amfani da shi na su makeup tare da sauran su, sai su kiyaye su ga wanda babu oil a cikin shi, wato wanda babu irin wannan maiko da ake hada shi dan ya zo ya wannan, saboda in ka sanci kana fitar da maikon fiskan jikinka wanda na riga da na fada shi sebum din da yake costing comedians da sauran su, ka zo ka kara maka wani maikon kuma in form of makeup ko kuma kayan cosmetics ko kuma irin kayan wanka da ake amfani da shi ko na ado ko na kwalliya, to an gudu ba tsira bane, dan sai ka sanci cewa ya kara re actually accumulate ne, kara accumulate kuma sai kara fitowa kenan. So dole ka sanci cewa an duba irin product din da ake amfani da su na kayan cosmetics ko kuma kayan makeup din da ba su da wannan. Haka ma kuma waɗansu daga cikin kayan makeup din suka iya causing irritation, daga nan sai kara bata wannan shi comedians din, sai su kara bazuwa su kara yin yawa, sai sa mutum yana kula yana lura da kyau, in yi gabe karfe shi ba, in taka bata karfe shi ba, to sai kasance cewa sai in avoiding din shi ta baki daya. If not sai kasance suna amfani da wannan man kuma suna amfani da asibiti amma kuma a distance ba a samu cigaba ba. Sai daga nan su kuma haka gargajiya shi ma sai a guje shi, saboda yawancin da suke kansu gargajiyan ba sai su ce maka me yake ciki ba, balle har da zai kasance yayi maganin shi da zaka sa su a gaba, ba su ce maka ga ainihin abubuwan da suke cikin sinadarai ba, kamar wanda na asibiti kuma sai an yi calculation, an lissafa, an bi an karanta, an yi testing, an jira, an abubuwa da yawa, ga sai za a ce maka kashi an fitar da wannan maganin wanda internationally wato a duk duniya gabaki ɗaya ake yin recognizing din shi kenan. Amma ba abun mamaki bane despite mutum yayi haka continuously yana kai na wata da watanni ga still bai tafi ba, wanda kuma shine in muka zo muka yi medical aspect of it, wato na shafe-shafen tare da na shafe ba, aka yi surgical aspect of it ko kuma surgical management din ga wa'ansu aka yi su extracting din su, excising din su, wa'ansu ma har in ta kama akan je akan yi wato ainihin shi draining din su. So wato ainihin ko a bude a ciro ko kuma a bude a matse ko kuma a kwashe shi a yayi ga baki daya. Wa'ansu wanda bai cika alƙwa a Najeriya ba, aka yi cryotherapy, aka yi irin su laser resurfacing haka, resurfacing I mean, wanda duka shi ma ana taimakawa gurin rage wannan yaduwa ko kuma bazuwa ko kuma munin wannan acne vulgaris din. So yayin da aka yi haka kuma yakan zo ya ragu.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kurajen pimples da ma sauran cututtuka baki daya?
A ƙarshe kuma karin manta ga wanda suke da wannan pimples din nan, kada a ga yayi yawa fiskar sa ita nan a wani ai baya wanka ne sosai ko kuma wance ba ta wanka ne sosai, a'a ba haka bane, suna wanke jikin su, suna wanke fiskar su, suna yin komai, wannan is a natural process wanda sai dai kawai abin da ake so da su shine ko ne bayan awa 6 suna dan fin wanke fiskar su sama da ni da kai da shi da ita ga wanda ba su da shi kenan. Kuma kenta sai amfani da medicated soap su wanke fiskar su, kar su goge ko sai su apply wannan ointment din musamman mutum ya zo kwanciya, yana taimakawa ya rage. Amma dan ya ga bai tafi ba, dan ta ga bai tafi ba, kar su daga hankalin su ce su yi going extra mile when sun have to start bleaching ko kuma su fara yin abin da sun san cewa zai iya kawo musu cuta a jiki ko yawan shan magunguna ko kuma maganin gargajiya, wannan ba daidai bane.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo karshen shirin, a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, muke cewa yau fa a gafarce ni da wannan muryattawa, mun huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da kari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.